Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Litinin 23 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau Litinin cewa shugaban kasar Russia Vladimir Putin ta bakinsa dole ne ya dandana kudarsa saboda ta'asar da yayi a Ukraine. Da yake magana yayin ziyarar da ya kai Japan, Biden ya zayyana mahimmancin aika sako tare da kagaba takunkumi mai tsawon wa'adi ga Russia. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce kasarsa na da sha'awar wani gagarumin aikin haƙo iskar gas a Senegal, yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a Afrika a ranar Lahadin da ta gabata. Shugaban kasar Amurka Joe Biden, wanda ke birnin Tokyo na kasar Japan a yau Litinin, ya sanar da kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasashen yankin Pacific da India, wato Indo-Pacific IPEF, wanda ya hada da kasashe 12 na Indo-Pacific.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa yayin da gwamna Aminu Waziri Tambon na jihar Sokoto ya kai ziyara jihar Delta da ke kudancin kasar don neman goyon baya a shirinsa na neman takarar shugaban kasa. Yan jarida sun yi wa gwamnan tambaya kan batun Deborah Samuel, ɗalibar da aka ce a jihar saboda zargin yin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yana cewa ne waɗanda suka aikata wannan laifi suna fuskantar shari'a a Sokoto, kuma ina tabbatar muku da cewa za a yi adalci a shari'ar.
Za kuma mu leƙa ƙasar Kamaru domin jin yadda matsalar sayar da majabin magunguna ta zama ruwan dare da kuma matakan da hukumomi ke ɗauka don magance ta.
Malheureusement nous sommes passés dans la rue. Vous voyez c'est
abun ban haushi anan malam shi masu sayar da waɗannan magunguna. Zaka gansu suna zaune ba abin da ya dane su da matsalar da maganin jiki ke haddasawa a lafiyar masu amfani da communication
va intense. Muna kuma tafa da wasu rawatanni da kuma shirin ilimi garkuwa dan Adam har ma da wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shin labaran duniya a zagaye na farko.
Alaikum ga cikakkun labarin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau Litinin cewa shugaban kasar Russia Vladimir Putin a tabakinsa dole ne ya dandana kudarsa saboda ta'asar da yayi a Ukraine. Da yake magana yayin ziyarar da ya kai Japan, Biden ya zayyana mahimmancin aika sako tare da kakaba takunkumi mai tsawon wa'adi ga Russia. A takaice, idan bayan duk abin da yayi an samu sasanci tsakanin 'yan Ukraine da Russia, kuma ba a ci gaba da aiwatar da takunkumin ba ta hanyoyi da yawa, to wani irin sako wannan zai aike ma China game da yunkurin kwace Taiwan ta ƙarfi da yaji, a cewar Biden. Jami'an Ukraine sun yi kira da a ƙara ƙarfafa takunkumin da aka kakaba wa Russia, ciki har da matakin da kasashen Turai za su ɗauka na katse nau'ukan makamashin da ake shigowa da su daga Russia. Shugabannin tarayyar Turai sun ba da shawarar haramta man fetur na Russia, amma yawan dogaro da man Russia da kasashe mambobin kungiyar da dama suke yi ya kawo cikas ga wannan yunkuri. Shugaban kasar Amurka Joe Biden, wanda yake birnin Tokyo na kasar Japan a yau Litinin, ya sanar da kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasashen yankin Pacific da India, wato Indo-Pacific IPEF, wanda ya hada da kasashe 12 na Indo-Pacific, kuma an tsara shi ne don taka birki ma tasirin da China ke yi a fuskar tattalin arziki a yankin. Makomar tattalin arzikin karni na 21 za a assasa ta ne a Indo-Pacific, ma'ana a yankinmu, a cewar Biden, yayin taron kaddamar da IPEF, ya kara da cewa muna rubuta sabbin ka'idoji. Kasashe da za su haɗu a wurin kaddamarwar sun haɗa da Australia, Brunei, India, Indonesia, Japan, Korea ta Kudu, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand da kuma Vietnam. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta kai ɗauki don kare Taiwan, inda ƙasar Sin za ta mamaye ta. wanda shine kalamin Biden na baya-bayan nan mai jefa shakku kan dorewar dadaddiyar manufar Amurka ta dabarar kin fitowa kai tsaye wato strategic ambiguity game da lamarin. A wani taron manema labarai a Tokyo, an tambayi Biden ko Amurka na da niyyar amfani da karfin soja don kare Taiwan. La'akari da cewa Amurka ta yi jinkirin yin hakan bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Biden ya ce, wannan alkawarin da muka yi kenan, ba tare da yin ƙarin bayani kan abin da hasashen kare Taiwan din zai kunsa ba. Biden ya yi irin waɗannan kalamai a watan Oktoba a cikin al'amuran duka biyu. Jami'an fadar White House sun gaggauta yunkurin bayyana kalaman na Biden. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kadan Hanifa za ta sake dawowa da karshen labaran duniyar, amma kafin nan bar mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Gwamna Aminu, wazirin tambawar na jihar Sokoto dake Najeriya, ya kai ziyara jihar Delta dake kudancin kasar. A cigaba da neman goyon baya da yake a shirin sa na tsayawa ta karar shugaban kasa karkashin jam'iyyar adawa ta PDP. Yayin ziyarar tasa wacce ya kai Asaba babban birnin jihar a ƙarshen makon da ya gabata, manema labarai sun yi wa gwamnan tambaya kan batun Deborah Samuel, ɗalibar da aka kashe a jihar bayan da aka zarge ta da yin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahoton da Lami Abubakar Sokoto ya aiko mana daga Port Harcourt.
Siyasa dai a Najeriya na cigaba da ɗaukar ɗimi, yayin da 'yan takarkaru daban-daban kama daga jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyun APC a kasar, 'yan takarar dai na cigaba da kai kawo a fadin tarayyar Najeriya domin neman goyon baya yayin da zaben fidda gwani ke gabatowa. Aminu Waziri Tambol shine gwamnan jihar Sokoto wanda ke neman jam'iyyar PDP ta bashi tikitin tsayawa takarar shugabancin Najeriya, kuma kawo yanzu bayanai na nuna cewa ya karaɗe jihohi 16 inda ya ziyarci jihar Delta a baya-bayan nan, inda ya gana da manyan 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki a siyasar jihar, kuma ya tabbatar musu da cewa idan ya samu mulkin tarayyar Najeriya za a samu haɗin kai. Wannan ziyara ce da wasu suka taɓo a kan batun ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Deborah Samuel ta yi a baya-bayan nan a birnin Sokoto, waɗanda musulmai a cikin fushi suka halaka ta, kuma 'yan jaridu sun tambayi Tambuwal ko waɗanne irin matakai ake ɗauka domin ganin an mata adalci. Sai ya ce,
"Now about whether you can visit Sokoto, nobody is returning to Sokoto. The matter is in court and it's been tried, and I can assure you that by the court there will be justice."
Yana cewa ne waɗanda suka aikata wannan laifi suna fuskantar shari'a a Sokoto, kuma ina tabbatar muku da cewa za a yi adalci a shari'ar, kuma kamar yadda na faɗa a baya, jama'ar jihar Sokoto masu son zaman lafiya ne da kuma bin doka da oda. Bisa ga abin da ya faru na kashe Deborah, ina so in tabbatar muku da cewa kamin haka ta faru, Deborah dai na hannun jami'an tsaro na farin kaya, wato DSS, kuma sun iya bakin kokarin su na ganin cewa ba a halaka ta ba. Daga bisani kuma abin ya cutura, haka kuma mu ma gwamnati mun yi iya bakin kokarin mu, saboda haka ku kara hakuri, doka za ta yi aikin ta.
And it's been tried, and I can assure you that by the support there will be justice in that matter. I believe that
to sai dai kuma 'yan jihar ta Delta na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan ziyara ta Tambuwal.
That comment really showed security lapses, because he said initially she was rescued.
Wannan yana cewa ne sunana Daniel Apo, kuma ra'ayina dangane da wannan ziyara ta gwamnan Tambol a jihar ta Delta shine bayanin da yayi kusan sakaci ne na jami'an tsaro na DSS na rasa rayuwar Deborah Samuel, kuma ina ganin cewa tunda ya tara manema labarai a jihar mu ta Delta yayi musu irin wannan bayani, ya kamata ya tara manema labarai a birnin Sokoto domin dai kwalliya ta kai ga biyan kudin sabulu, kuma ina kira ga hukumomi su kara daukar matakai don gudun abinda ka iya biyowa baya, sannan kuma ta bangaren shari'a a yi adalci ga Deborah Samuel. Lami da Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da karshen labaran duniyar.
Ministan Jamus Olaf Scholz ya ce kasarsa na da sha'awar wani gagaruman aikin hako iskar gas a Senegal yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a Afrika a ranar Lahadin da ta gabata wanda kuma ke maida hankali kan tasirin da yakin Ukraine zai yi a yankunan kasashen. An yi imanin cewa Senegal na da dimbin iskar gas akan iyakarta da Mauritania a daidai lokacin da Jamus da sauran kasashen Turai ke kokarin rage dogaro da shigo da gas daga Rasha. Mun fara musayar ra'ayi kuma za mu ci gaba da kokarin mu a matakin masana saboda burin mu na samun ci gaba, inji Scholz a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da shugaban Senegal Macky Sall. Annobar COVID-19 dai tabbas bata kau ba, a cewar daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus a jiya Lahadi a taron majalisar lafiya ta duniya karo na 75. Gargaɗin nasa na zuwa ne yayin da wasu ƙasashe ke soke umarnin COVID yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke ƙara ƙaruwa. Tedros ya ce an samu rahoton sabbin kamuwa da ke karuwa a kusan kasashe 70 a dukkan yankuna. Ya kara da cewa wannan kwayar cuta ta bamu mamaki a kowane juyi. Guguwar da ta sake mamaye al'ummomin kuma har yanzu ba za mu iya hasashen hanyoyin ta ba ko kuma tsananinta. Shugaban na WHO ya ce yayin da aka bada rahoton mutuwar mutane sama da miliyan 6 sanadiyar coronavirus a duniya, Hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa yawan mutane da suka mutu a duniya a zahiri ya fi haka. An samu kusan mace-mace miliyan 15.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu duba batun lafiya a ƙasar Kamaru, inda hukumar lafiya a ƙasar ta yi gargaɗi a game da yadda magungunan jabu suka cika kasuwanni musamman ma a manyan biranen ƙasar, inda suke ci gaba da samun karɓuwa saboda yadda mutane ke neman magunguna masu rahusa. Daga yawun daga rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Laden ya aiko mana.
Hukumar lafiya ta ƙasar Kamaru ta bayyana cewa waɗannan magunguna na jabo an fi amfani da su ne a manyan garuruwa musamman Yaounde da Douala, sai kuma birnin Bafoussam da ke yammacin ƙasa. Ministan lafiya Manawu da Malashi a wani taron manema labarai da ya jagoranta a babban birnin ƙasar ya ce amfani da magungunan jabo ya shafi duniyar gaba ɗaya, sai dai illolinsa na da yawa musamman a Kamaru. Saboda haka gwamnati za ta ƙarfafa matakai domin kare al'ummarta. Amfani da waɗannan magungunan na da hatsari da gaske, minista ya ƙara da cewa abin ban haushi a nan malam shi ne masu sayar da waɗannan magunguna. Za ka gansu suna zaune ba abin da ya gane su da matsalar da maganin jibi ke haddasawa a lafiyar masu amfani da su. Za mu ci gaba da nasiha, amma bayan haka dole za mu ƙarfafa yaƙi da su domin tarwatsa wannan mummunar sana'ar. Sai dai masu sayar da magungunan jabun ba su gamsu da wannan sanarwa ta minista ba. Akalla ‘yan Kamaru 80 cikin 100 na amfani da waɗannan magunguna. Mu muna sayarwa ne kawai, muna taimaka musu, muna sauwaƙa musu farashi saboda tsadar rayuwa. Yanzu gwamnati ta ce za ta yaƙe mu. Ya za a tarwatsa mana hanyar neman halalinmu ba tare da an samar mana da wata mafita ba? Haka zalika masu amfani da magungunan jabo suna kukan tsadan magani a manyan wuraren sayar da mai kyawu. A gaskiya a nan magani na da arha da gaske. Maganin da ake siyar mana a manyan shaguna jaka 6 ko jaka 5 zan iya sayen shi ƙasa da haka sosai. Wa zai ki sauki da wannan tsadar rayuwa da muke fama da ita? Hukumomi a Kamaru sun kona ton 60 na magungunan jabo da aka kama a kasar a makonni da suka gabata. Wani lauya da ya buƙaci mu saka yi sunansa ya ce hukunci da dokoki da gwamnati ta tanada a kan masu sayar da magungunan jabo baya da tsanani da zai iya zamowa hannunka mai sanda ga duk masu shirin shiga wannan mummunan safarar. kafin gwamnati ta ayyana wannan dokar tata zabi yage ga masu amfani da waɗannan magunguna. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
To idan muka sake komawa Najeriya, rundunar sojin kasar ta ce ta yi nasarar tarwa tsawani sansanin horar da ƴan awarin Biafra a yankin Olu na jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya, tare da halaka maharan kungiyar IFOB biyu da kuma kwato wasu makamai da dama, kamar yadda zaku ji a wannan rahoto da Alfonso Okorigwe ya aika mana daga Umahia.
Rundunar sojin Najeriya tare da haɗin gwiwar jami'an hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS ta ce ta yi nasarar tarwatsa wani sansanin horar da ƴan awarin Biafra da ke garin Oboro na ƙaramar hukumar Olu ta jihar Imo, inda dakarunta suka hallaka wasu maharan kungiyar IPOB biyu da kuma kwato makamai da dama. Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi, kakakin runduna ta 82 da ke Enugu, ne ya shaida hakan.
Dakarunmu da ce aiki da runduna ta 34 da ke Obinze a Ori, tare da haɗin gwiwar jami'an 'yan sandan ciki ta GSS, sun yi nasarar kakkaba sansanin horar da 'yan awarin Biafra, wato Indigenous Peoples of Biafra da aka fi sani da IPOB, da ke garin Oboro da ke karamar hukumar Oru ta jihar Imo. A yayin wannan aikin an samu musayar wuta da suwayin awarin, wanda ya haifar da kashe wasu kasurguman 'yan awari guda biyu. Waɗannan awarin da suka aka kashe dama can sun daɗe suna addaban mazauna garuruwan Olu, Osu da Njaba duka da ke jihar Imo. Dakarunmu sun yi nasarar lalata wuraren horar da suyan awarin da kuma har da ɗakin dodonsu inda suke gudanar da safe-safen su da neman sa'a. Sannan kuma an yi nasarar gano bindigogin gargajiya guda uku da ƙaramar bindiga ta hannu da aka fi sani da fistul da kuma albarusai da dama.
To ko me masanan tsaro kamar su tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar Imo Malam Rabi'u Lado ke cewa akan wannan?
Wato wannan labari ne mai faranta rai. Wannan yana ƙara nuna abinda Bature ke ce masanaci. Kullum a Najeriya muna ƙoƙarin a rika samun wannan fahimta tsakanin jami'an tsaro. Duk sadda na ji cewa an samu wannan haɗin gwiwa, abin ya neman farin ciki. Sannan yana ba mutane mazauna a nan jihar Imo, kamar yadda na san Imo, ƙwarin gwiwa cewa lalle gwamnati tana maganan kare rayukansu.
Yanzu jama'a na ci gaba da ficewa daga yankin Olu na jihar Imo da ke fama sosai da ayyukan 'yan bindiga da 'yan aware, yayin da hukumomi na cewa suna ƙara inganta dabaru wajen maido da zaman lafiya a yankin. Alfonso Okorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan na yamma da minti 18 a can jihar ta Imo da ke Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan da 18 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. haka zalika muna nan kodayaushe a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam,
can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Sanin kowa ne dai akwai matakai da dama da gwamnatoci a kasashen duniya daban-daban ke dauka da zaburar da dalibai ko ma malamai wajen samar da ingantaccen ilimi a ƙasa. Ƙasar Ghana na ɗaya daga cikin irin wannan ƙasashe na nahiyar Afirka da ke zuba zunzurutun kuɗaɗe domin raya ci gaban sashen ilimi a ƙasar. Lamarin da ya sa gwamnati na ɗaukar ɗawainiyar karatun ɗaliban secondary, wato preschool, kazalika ɗaliban da ke samun horaswa a kwalejojin horas da malaman boko, ana samar musu da allowance a wata. To sai dai tun lokacin da aka fuskanci bullar annobar corona, tattalin arzikin kasar ta Ghana kamar na sauran kasashen duniya ya fadi wurwas, abinda kuma ya janyo cikas ga wasu tsare-tsaren gwamnati ciki har da samar ruwa daliban kwalejojin malamai allowance tare da abinci. Shirin ilimi na wannan mako zai duba matsalar da wannan mataki zai haifar a kasar ta Ghana. Wakilinmu na kasar Ghana Hamza Adam ya tattauna da daya daga cikin malama mai suna Malam Bashir Abdulhamid wanda kuma ya masa karin haske game da wannan mataki da malaman suka dauka.
Government sai ba su kudi abinci a lokaci ba right fast na sai abinci ba so on 2020-2021 academic year na sai kudin da yake wata da a bayar ayi abinci ba yaran su kudin nan wannan kudin bai zo ba. So the end of last year around December last year sai ka ba da rabi so rabin da ya sauran nan ba bayar ba to samu abinci a ba yaran ne ya zama wuya colleges nan duka abincin da zai kamata da kiya ba yaran nan yana da wuya yaran kuma sun zo su ci sai ka sau wannan community.
Na dai tuntubi mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwar ɗalibai masu shan horaswa a kwalejojin faɗin kasar Usmanu Salisu Bamba a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwar.
Yau haka muke magana teacher trainees na bin government in Ghana ba shi kimanin wata 8 yallan mutren da suna bin gwamnati ba shi wata 7 yallan wahandar suna bin gwamnati ba shi wata 1 yasa abin da ya kawo cece ku cece kan cewa kama an ce su feed kansu shine is due to the failure of government na ya biya allowance yasa kace a feed because to feed him for almost 8 months government be biya su ba suna karbo kayan nan a karance su ciyar da mu gwamnati ya biya allowance don allowance na government na biyan 400 Ghana cedis rather 400 Ghana cedis so 400 Ghana cedis na in ya biya 200 Ghana cedis dey cikin my account of student amma 4 cedis ya ce tag as dues in teacher trainees sannan kuma 196 cedis to the various principal of the colleges so which is in government will biya allowance ba su samu kudin ba su samu su deduct feeding grant su ciki yasa wannan abin ya kawo damuwa sosai wurin koyan abin teacher trainees saboda mutum baka koyi abu da yunwa da yawanci kuma su rely kan wanga allowance ne su biya school fees su biya hanautun su doki su yi su ciyar da kansu da sauran ababaka yasa rashin biyan allowance ga ya kawo damuwa sosai kuma yana ya sa mutane dawa cikin frustration yanzu haka muna magana ga mu yalla mu funda da muke gida muke art program juniors mun da suke cikin school wadansu su call mu suke suna neman agazawan mu taimaka musu da koda 5 cedis mai shi samu ya ci abinci yasa wanga abin nan yana ya kawo damuwa sosai kuma yana ya sa student dawa cikin tension yanzu haka wadansu na da su je su zana exams yalla mu trend at one su a cikin school zana exams kuma da su zo na kusan sun wata biyu da bakwai biyu cikin su zana exams yasa haka rashin ciyarwa samu wadansu ma ba su biya examination fee so the government will biya allowance through allowance wadansu suke doka su su biya exams fee da sauransu yasa wannan abin da ke damun teacher trainees Ghana baki daya 46 college of education duka baki daya yasa muna kiran yan jaridu muna kiran masu babban murya a cikin kasar Ghana sannan kuma muna kiran yasa wannan ya kawo damuwa sosai a wurin ma azumi ya damu students sosai sosai wannan abinda masarin da muke face da 46 colleges in Ghana teacher trainees baki daya
sai dai tuni ministan ilimi a kasar Dr. Yau Edutum ya gana da manema labaru a inda yace biyo bayan kokawan majalisar shugabannin kwalejojin fadin kasar gwamnati ta biya waɗannan kuɗaɗe.
There were many calls on us. Government has released 67,942,002 cedis to colleges of education.
Majalisar dai na dogaro ne bisa tallafin da gwamnati ke samar ma ɗaliban da suke shan horaswa a kwalejojin malamai na faɗin ƙasar gurin ciyar da su. A don haka jinkiri gurin tallafin ka iya janyo matsala. Biyo bayan ministan ilimi a Ghana Dr. Yau Edutum ya sanar da cewa gwamnati ta zuba kimanin cedis miliyan 67 wato kwatankwacin dalan Amurka miliyan 8.9 a cikin asusun kwalejojin horas da malamai a Ghana. Na tuntubi daya daga cikin mambobin kungiyar shugabannin kwalejojin Malam Abdul Wahab Swalihi wato shugaban kwalejin Alpha Rook College of Education a nan kasar a inda ya tabbatar da ikrarin ministan tare da cewa ba kudaden duka gwamnati dai ta biya ba tukuna amma kafin hakan ya jaddada dalilin daukan matakin janye baiwa daliban abinci.
Amma ta duba wannan kudin da gwamnati ke bayarwa muna tafiyar da su nan ya ta wani lokaci ya saura din zuwa shi kaman shekarar nan dukkan nan ana bayar shi kaman 8 months shi cikin 8 months nan shi gwamnati ya biya kaman 3 shi ya saura kaman 5 shi biyar nan kuma ya saura muka yi kuwa muka yi kukawo har dai yeye sauro kama bidhaa hadi 2.5 months to na last academic year tena wana kama sauro akaima zana o wana ndaka yeye ati lokachi suppliers in this team
to mazaro anashira namu na wana mako zae daga aya amada deng wakila mu Hamza Adam da kasar Ghana da kuma jami'ar da ta shirya wannan shiri da bada umarni Julie Leather Gresham naku kama kullum Babangida Spring ke fatan a huta lafiya sai wani mako
can hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi ni abun rainawa himma da kwazo kokayen musu
yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kike aika mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salon VOA Hausa. Hakika fulla kan wani dan majalisar dokokin jihar Anambra da wasu ƴan bandaga suka yi babban abin tashin hankali ne da firgici. Muna kira ga hukumomin ƙasar mu Najeriya da su ƙara zage damtsi wajen ganin sun dakile duk wani har-haren ta'addanci da ƴan ta'adda ke yi a ƙasar Najeriya. Daga bisani nake addu'a Allah ya kawo ƙarshen ƴan ta'adda da ayyukansu a nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya amin sama amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace batun gaskiya mu fa mun fiso a yi amfani da tsarin kato bayan kato a zaben fitar da gwani da jam'iyyar siyasar Najeriya za su yi. Domin gaskiya mun hango cewa delegates cika aljihunsu kawai suka sa a gaba, ba wai zaben nagartattun ƴan takara ba. Shi kuma Sani mai langelange ya wuri cewa yayi. Ina taya kungiyar mata masu nakasa a Niger murnar gudanar da bikin baje kolin kayayyakin da mambobinta suke samarwa a kasuwannin kasar da fatan mutanen gari za su karfafa musu gwiwa ta hanyar sayan kayayyakin da suke sayarwa daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba ta hadin gwiwa tace fata na gari Lamiri Allah ya sa sako jiragen yaki marasa matuka da gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi ya zama sulhu shawo kan matsalar rashin tsaro dake addabar kasar sako daga Namira Umar Makera da Yahaya Danno Azare wasiƙa ta gaba mata hadin gwiwa ce tace salon VOA Hausa muna goyen bayan yunkurin da kawancin hadin gwiwar sojojin kasashen yankin tafkin Chad ke yi domin kawo ƙarshen aikin kungiyar Boko Haram da ISWAP muna fatan wannan kawancin zai yi aiki tukuru wajen ganin waɗannan kungiyoyin guda biyu sun zama tarihi daga ƙarshe muke wa ƙasar mu Najeriya fatan samun daidaiton lamura ta kowane bangare Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum muryar Amurka zaben fitar gwani dake gudana a wasu jam'iyyun Najeriya muna roƙon Allah ya zaba mana abin da yafi alheri a gare mu baki daya sako daga Rilwana Ibrahim London Wuba tare da Alhaji Sa'idu da Imam Yahaya Soja
to yanzu kuma ga labarai a takeice
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau Litinin cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a ta bakinsa dole ne ya dandana kudarsa saboda ta'asar da yayi a Ukraine da yake magana yayin ziyarar da yake Japan. Biden ya zayyana muhimmancin aika sako tare da kakaba takunkumi mai tsawon wa'adi ga Rasha. A takaice idan bayan duk abin da yayi an samu sasanci tsakanin ƴan Ukraine da Rasha kuma ba a ci gaba da aiwatar da takunkumin ba ta hanyoyi da yawa. To wani irin sako wannan zai aike ma China game da yunkurin kwace Taiwan da ƙarfi da yaji a cewar Biden. Shugaban gwamnatin James Olaf Scholz ya ce kasarsa na da sha'awar wani gagarumin aikin hako iskar gas a Senegal yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a Afrika a ranar Lahadin da ta gabata wanda kuma ke mai da hankali kan tasiri da yakin Ukraine zai a yankunan kasashe. An yi imanin cewa Senegal na da dimbin iskar gas akan iyakarta da Mauritania a daidai lokacin da Jamus da sauran kasashen Turai ke kokarin rage dogaro da shigo da gas daga Rasha.
Masu sauraro da aka muka ƙarshen shirin namu nan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Daniel Brown ya haɗa mana shirin sai injinan mu Patrick. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.